Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Laraba 9 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta ce batutuwan tsaro da yawan juyin mulki a yankin yammacin Afirka na daga cikin batutuwan da shugaba Buhari ya magana akai a taron kungiyar tarayyar kasashen Afirka da aka yi a Ethiopia. Za ku ji ƙarin bayani. Har ila yau za ku ji cewa kungiyar fafutuka ta TLP a jamhuriyar Niger ta kudura aniyar gudanar da taron gangami a ranar Juma'a mai zuwa. Ko da yake wasu kungiyoyi sun nuna fargaba kan wannan gangami. Muna kuma tafa da wasu rahotanni idan aka biyo mu a cikin shirin. Amma bari mu fara da kashin farko na labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha, wacce ta jibge sojoji 130,000 a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i 5 yana magana da shugaban Russia Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci, kuma ba za a ci gaba da ruru ta tankiyar da ake yi a tsakanin Russia da Ukraine da kawayen kasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin Kyiv. Ko da yake Macron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba, yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana, Rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba akan kasashen duniya. Kakakin fadar Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da Macron ya gabatar wa Putin, amma kuma Peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya, bayan da aka dauki hutun kwana 10, amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba. Wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan Nuwamba, bayan da aka shafe watanni 5 a sabon zaben shugaban Iran mai ra'ayin riƙau Ibrahim Ra'isi. A cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar, amma har yanzu akwai wasu mahimman batutuwa da ba a warware ba, kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar Iran ya ƙara ƙarfi, wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara mahimmanci. Kwana 10 da suka gabata ne jakadu suka koma gida su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba, yayin da jami'ai daga Iran da Amurka, Rasha, Sin, Faransa, Jamus, Burtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen Turai suka fara yin tarurruka jiya Talata a sigogi daban-daban nan take. Ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba. Labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta gayyaci ƙarin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics. Tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen ɗaukar matakan kula da gasar. Kasar Sin ta faɗa a jiya Talata cewa za ta gayyaci ƙarin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin Olympics na lokacin hunturu, saboda nasarorin da ta samu wajen ɗaukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a. Sim bata sayar da tikitin kallon gasar ga jama'a ba, saboda nuna damuwa game da yaɗa cutar coronavirus, amma sai ta zaɓi wani takaitaccen adadi na 'yan kallo waɗanda aka buƙaci da su yi biyayya ga tsatsauran matakan kula da kuma na yin rigakafin cutar. An ba da wannan sanarwar ce a wani taron manema labarai, inda Huang Chung, wani jami'i da ke tare da ofishin rigakafi na shawo kan cutar na masu shirya gasar, ya ce an kawo ƙarshen dokar hasashen da aka yi kafin a fara gasar, cewa kusan kashi 30 cikin 100 na 'yan kallon ne za su iya halarta a wasu wuraren fafata gasar. Za mu kawo ƙarin 'yan kallo bisa buƙata, saboda a halin yanzu an shawo kan cutar COVID-19 a cikin farfajiyar gasar, a cewar Mr. Chun.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leka Najeriya. Inda bayan da kungiyar tarayyar Afirka ta kammala taron ta Addis Ababa babban birnin kasar Ethiopia tare da yanke muhimman shawarwari akan juyin mulki da ake yawan samu a yankin yammacin nahiyar da matsalolin tsaro da suka mamaye kasashe da dama. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya yayyawa wakilinmu Umar Faruk Musa karin bayani bayan da shugaba Buhari ya dawo daga wannan taro.
Taro dai ba kamar na baya da aka yi ba shekara da ta wuce, wannan shugabanni sun zo sun haɗu da kansu maimakon a ce ko a yanar gizo ko ta waya aka yi saboda annobar corona da ta hana yin taro. Kuma shugaban Muhammadu Buhari ya yi jawabi kamar yadda aka saba na shugabannin ƙasa, kowa ya gabatar da jawabi nasa. Ya yi jawabi mai ƙarfi akan damuwa muhimmiya guda biyu. Na farko akan matsalar tsaro da take addabar ƙasashen Afirka, kuma ganin irin dungun kuɗin da ƙasashen Afirika suke kashewa wajen sayan makamai, inda ya kamata a ce ana amfani da su don bunƙasa ƙasa don kyautata rayuwar al'umma. Sannan ya jawo hankali kuma ga wannan fitina ta jin mulki ta sake kunno kai a yammacin Afirka. Ƙasa ana maganan wajen guda huɗu yanzu an haɓar da gwamnati. Gwamnati da yake zaɓaɓɓiya ce akan tafarkin demokradiyya. Wannan abu bai daɗi ba kuma an nuna rashin amincewa da haka. Banda haka a zamansa na can shugaban Muhammadu Buhari ya zama na tattaunawa tsakaninsa da shi Prime Minister na Ethiopia Abiy Ahmed, an tattauna matsaloli irin wanda suke damun ita kanta ƙasar Ethiopia. Wannan yaƙi da suke da Tigray da sauransu. Sannan ya zauna da ministan harkokin waje ta Guinea-Bissau wanda yake ita ce ta baya-bayanan da aka kulle a hambarar da zaɓuɓɓiyar gwamnati, kuma abin bai ci nasara ba. An mar bayanin me ya faru kuma ya saurare su, kuma ya ba da tabbacin cewa Najeriya za ta haɗa kai za ta tuntuɓi ƙungiyar ECOWAS don a san mataki da za a yi don ƙarfa demokradiyya. Sai kuma Prime Minister na Palestine da ya zo shi ma aka tattauna da shi, kuma ka san Najeriya tana daga cikin ƙasashe da suke ba da goyon baya mai ƙarfi ga ƙoƙarin da ake na kafa ƙasa ƴantacciya mai cin gashin kanta ta Palestine. Shi ma ya saurare shi, shi ma kuma ya sake jaddada matsayin Najeriya akan wannan batu cewa a lokaci ne da ya yi da ƙasa biyu za a yi Isra'ila ta ci gashin kanta, Palestine ma su ci nasu gashin kanta. Wannan haka sai zaɓe da aka yi Najeriya majalisar tsaro ta ƙungiyar haɗin kan Afirka wanda yake da mu muna ciki, kuma ma lokacin zaɓe ya yi kuma wannan haka da sauran ƙasashen Afirka sun ga cancantar ya dace a sa Najeriya a maida masu cikin kwamiti.
Kana ganin irin waɗannan matakai na amfani da ƙarfin turo zai iya tasiri ko ko a duba a ga me yake sanadiyar irin wannan yunkurin na kifar da gwamnatocin demokradiyya domin a gyara su ta nan?
To dama ita ƙungiyar haɗin kan Afirka ai tana da ma'auni da take da shugabanni wanda suke ce ma peer review mechanism, wato abokan zamanka ko shugabanni daidai da kai su zauna su yi hukunci a kanka ba wai wani aka dauka ƙasa da kai ko sama da kai, zauna faɗa wa juna gaskiya.
Bayan maganar juye-juyen mulki, matsalolin tsaro da Afirka ta yamma hake fuskanta musamman Najeriya, me tare Afirka za ta yi akan wannan kuma fiye da wanda ta yi a baya domin a ga tasirin shi?
Ba a ce ga wani abu da za a yi fiye da abun da abu, banda dai ƙatar cewa a nemi haɗin kai a faɗi tare a tashi tare. Domin idan har kowace ƙasa za ta ware kanta tana ganin barazana ce ga ita kadai ba tare da haɗin kan makota ba, za a cimma nasara akan wannan guguwa ta fitina da ta addabi Afirka gabaki ɗaya, domin ba wai yammacin Afirka kawai ake fama da shi ba, a sassa daban-daban na Afirka ana yi. Kuma buƙatar shi ne a haɗa kai a haɗa ƙarfi wuri guda don a yi maganin wannan fitina.
Kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu kenan. Yanzu kuma ga labarin duniya kashi na biyu.
Wani kamfanin kasar Sweden mai kula da babbar motar da ta fashe sannan ta kashe mutane 13 a watan da ya gabata yayin da take tafiya zuwa gudanar da aikin haƙar gwal na ƙasa da ƙasa a Ghana ta keta dokar ajiya da kuma sufuri, kuma an ci tarar su ta kuɗi $6 million a cewar ma'aikatar filaye. Motar dakon kayan tana dauke da abubuwan fashewa ne mallakin wani kamfanin Madrid na Maxim Corp wanda za ta kai wajen haƙar gwal a Cirano. Mallakin King Cross Gold Corporation na Toronto lokacin da suka yi karo da mai babur sannan ta kama da wuta ta kuma fashe, inda ta yi raga-raga da gefen hanya sannan ta raunata mutane 100. A cikin jawabin Maxam na farko tun bayan aukuwar lamarin a 20 ga watan Janairu sun ki amincewa da daukar nauyi sannan sun daura alhakin hakan kan dan wangilar gida da aka nemi jin ta bakin Athens wanda cikakken sunansa Athens Transport Service kamfanin sufurin ya ki amincewa yayi magana.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, yayin da kungiyar fafutuka ta TLP ta kudur aniyar gudanar da taron gangami a ranar Juma'a da ke tafi a birnin Yamai. Da nufin tada mahukunta daga bacci akan matsalolin da ke da nasaba da lalacewar al'amuran tsaro. Wasu kungiyoyi na cewa tara dimbin mutane a wuri daya a yanayin da ake ciki a kasar ta Nijar na iya zama barazana. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleimanu Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Gangamin wanda kungiyar Tunon Lafashi ta shirya gudanarwa daga karfe 3 na ranar Juma'a 11 ga watan Fabrairu a dandalin Place de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa a nan Yamai wata dama ce da shugabannin kungiyar ke son amfani da ita domin bayyanawa hukumomin Niger damuwar su a game da tarin matsalolin da suka ce suna addabar jama'ar wannan ƙasa a yau. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin shugaban su Michael Zodi.
Kun gani a Niger sojawun annasarun na sun zo ne ba wai dan su keke mu ne ba dan arzikin mu ne suke sun zo nan ga muna tambaye su su tayya su su bar mu garin mu bayan wannan muna so mu kwatanta wallahi Niger babu demokrasiya tun dai akwai bambanci a wajen koci ya kamata wanda ya dauki arzikin mu ya kwashi arzikin mu an gano ya kwashi arzikin mu ya kamata kai shi wajen koci amma ba anan ga yi wannan bayan wannan muna so a gaugauce mutane da aka kama dan sun so bakin mu cikin tahiyan kasa abin da ya kai mutum 400 suna kyan muka ce ya kamata a sake su demokrasiya ba su hanya
sai dai a wani abin da ke fayyace rarrabuwar kawunan da ke tsakanin jami'an farar hula wasu kungiyoyin na daban mambobin gamayyar Convergence Democratic a wata sanarwar da suka fitar sun gargadi mahukunta su hana gudanar da wannan taro saboda a ta su fahimta ba za a rasa wata manufar boye ba bayan sa. Malam Kabiru Isa shine kakakin waɗannan kungiyoyi.
Ba zanga zanga ce ba wadda ke nuhin a tabbatar da demokrasi kuwa zanga zanga ce ta neman tadda hargitsi cikin kasa saboda haka muke kira da wannan zanga zanga a tsaida ta amma ai duk wani dan kungiyar hula ba zai ce a hana ta hedda wannan al'amari ba na demokrasiya mai su ba manufar ce ba manufar su ya za a yi al'umma ta hito har wata manufa ta cika wadda shi ne gurin su ya za a yi a hambarar da mulki wanga kawai abin ya zamanto kwaikwayo ga sauran wadda kasashe ke a Burkina Faso a Mali sai nan Guinea Bissau da Allah bai sa abin ya tabbata ba kenan idan ka diba aqida gurace ko wace ake so a tusa mu al'umma cikin kai a cigaba da irin waɗannan abubuwa ai aqida kenan kuma manufa kenan.
A ƙarshen watan Janairun da ya gabata hukumomin birnin Yamai sun soke wata zanga zangar da kungiyar Tunon Lafashi ta tsara da zummar kalubalantar gwamnatin Niger da suke zargi da gazawa a fannoni da dama ciki har da sha'anin tsaro da yaki da cin hanci. Makamancin wannan mataki ya shafi jam'iyyar PNDS mai mulki wacce ita ma magajin garin Yamai ya hana magoya bayan ta gudanar da bikin cika shekaru 31 da kafuwarta saboda dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar coronavirus. Mako guda kenan bayan da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi wa wasu kungiyoyi alkawalin baiwa kowane dan kasa yancin gudanar da zanga-zanga muddin aka shirya abin ta hanyar doka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To idan muka sake komawa Najeriya, ana ci gaba da samun koma baya ga adadin mutanen da ke karɓar allurar kafin cutar corona. Duk da fafutukar da wasu ƙasashe a duniya ke yi na ganin jama'ar su sun karɓi wannan allurar. Hakan kuma na faruwa ne duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na ganin jama'a sun karɓi wannan rigakafi. Abin da yasa suke ƙara azama wajen nemo mafita ga matsalar. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
Kasashen duniya na ta fafatuka wajen ganin jama'ar su sun karbi rigakafin cutar corona ta hanyar daukar matakai daban-daban. Najeriya ma tana nata kokari na ganin jama'a sun karbi rigakafin sai dai har yanzu akwai damuwa ganin yadda adadin masu karbar rigakafin ke ja da baya a jihohin kasar. Jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin dake baya ga adadin mutanen dake karbar rigakafin. A cewar shugaban hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Faisal Shu'aibu.
And we've also observed that Sokoto state is not doing as well as it could do in terms of COVID-19 vaccination.
Haka ma mun lura da cewa jihar Sokoto ba ta yin abin da ya dace wajen samun nasarar rigakafin cutar corona. Idan aka lura da adadin waɗanda ake yi wa rigakafin a jihar, za a ga cewa Sokoto tana cikin jihohin da ke baya. Akan haka ne muke son mu san ta yadda za mu taimaka wa jihar mu yi aiki tare don ganin jama'a sun karɓi rigakafin. To sai dai mahukuntan jihar sun ta'allaka bahaguwar fahimta da wasu ke da ita akan cutar, akan abin da yasa ake samun koma baya, duk da yake ana kan kokarin fadakar da jama'a muhimmancin rigakafin. Kwamishinan lafiya na jihar Dr. Muhammad Ali Enname ya ce suna kan ɗaukar matakan sauya wannan matsalar.
Kaga duk waɗannan duk mutanen da suka yi kusan kimanin mutum 124 a nan jihar Sokoto, babu wanda an ce ya samu wata matsala domin sanadiyar wannan allurar da ya ɗauka. So a bisa ga haka nan ne muke ganin ya kamata a rubuta waɗannan alluran don mu ma mu samu ganin cewa an kawar da sha'anin harkar corona. A halin yanzu a kowane yini ana yin ma akalla mutum 1,400, muna son wannan ya koma akalla 5,000 ko ye.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da hukumar kula da kiwon lafiya ta Najeriya ta nuna rashin gamsuwa akan adadin jama'an da ke ɗaukar rigakafi a jihar. Domin shekara ta 2019 ma an samu rahoton cewa lakalin masu nuna akwai koma baya ga rigakafin, inda gwamnatin Bowal da kansa ya gana da kwamitin kula da rigakafi na jihar.
Waɗanda ke wannan aikin sun ba da tabbacin cewa za su ƙara zagi jamce don ganin cewa an samu ci gaba a cikin wannan aiki mai muhimmanci, wanda inda aka fito gaskiya abin akwai gyara kwarai da gaske, amma yanzu daga matakan da za a ɗauka ya Allah ya da za a samu ci gaba kwarai da gaske.
Sai dai har yanzu Dr. Faisal ya ce babu cikakkar gamsuwa akan rigakafin a Sokoto duk da makudan kuɗaɗe da mahukuntan jihar ke kashewa a bangaren na kiwon lafiya.
Despite the huge investment of His Excellency in primary healthcare, we are not seeing a commensurate improvement in terms of the indicators.
Yanzu dai jami'an hukumar lafiya a matakin farko ta Najeriya tare da masu bada tallafi na ƙasashen duniya na kan aiki tare da jami'an jihar domin ganin ko za a samu sauyi ga wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar. Kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ciwon yamace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamace. Irin ƙalubalolin da mata suke fuskanta a rayuwa, a yau za a iya cewa kwaliya ta fara biyan kuɗin sabulu idan aka yi la'akari da irin nasarori da wasu matan suke cimmawa a fannonin rayuwa daban-daban. Dalilin da yasa a yau shirin ciwon yamace zai yi shimfiɗa ne akan irin ƙalubalolin da suke janyo wa mata koma baya a rayuwa. Domin tattauna wannan maudu'i kuwa, mun karɓi baƙuncin Malama Jamila Dawud, ‘yar asalin ƙasar Ghana, da kuma Hajiya Hafiza Usman. Ai sauraro lafiya. To Malama Jamila, a nan kasar Ghana inda kike, kamar wasu dalilai suke janyo wa mata cikas wajen samun nasara a rayuwa?
Lamarin karatun koko sana'an mace koko abinda zai sa mace ta ci gaba ko abinda ke hana ta ci gaba, gaskiya abin takeici ne. Mu buga misali da wani abun da shi da ya kamata a ce shi ne silan cin gaban mace. To amma a aikace, ko da yake ba kowa ba kuma ba ko ina ba, amma a aikace wasu wurare da dama shi ke zama katanga tsakanin mace da ci gabanta. Shi ne mai aure, gaskiya yana da ban takeici a ce mace da zaran ta yi aure karatunta ya tsaya, in aiki take yi koya aikin yake halali ne ba haramci ciki, a ce aikin ta dakatar, koya al'umma za su ci amfani, koya za ta samu lada, mijinta ya samu lada bayanta, a ce ta dakatar da wannan aikin, koya ilin halalcin aikin, koya ba haramci a ciki. Sa'annan a ce mace da zaran ta yi aure rayuwanta ta kare. Gaskiya won ba addini bane, ba addini ya koya muna wannan ba. Sa'annan in muka lura, kamar yanda ake ce behind every successful man there is a woman, an kaga namiji da ya ci gaba cikin rayuwa, rayuwar shi ta yi kyau, ya zama abin alfahari, abin buga misali, to akwai mace kusa da shi. To haka zalika kuma in kaga mace ta ci gaba, to maza ne suka mara mata baya, saboda da wuya a ce mace ta ci gaba ba namijin da ya mara mata baya. Shi yasa ya kamata mu yi hakuri, muna barin mata duk lokacin da babu haramci. Zamanin mu na yau an cika sharuɗa na shari'a, ka barta ta yi karatunta, inde babu wani masala ka barta ta yi karatunta, ka barta ta yi karantarwanta, ka barta ta yi sana'a. Matukan an kiyaye sharuɗan shari'a, shi zai fiye mana alhairi.
Aje Hafiza,
abubuwan da ke kawo mu mata ci baya, kin ga akwai mata masu san jikinsu, kuma at the same time wa'annan matan mata ne da suke so a musu komai. Kuma kin ga a zamanin yanzu, mazan yanzu ba haka suke ba. Mu bada misali daga matan Plateau, ke zaki nema abubuwan da ke kawo mana ci baya, yana kawo damuwa da yawa, sai ki gani ana nema a tuttushe miki hanya, a tuko ta wani hanya. Kin san wani lokaci mata ba su samu wannan matsayi da maza ke samu, ko a gida ne a sa su karatu da sauransu, za a ce mace komin karatunta za ta kare a gidan miji. So abubuwan nan ya sa mata sun koma baya yawa, amma a zamanin yanzu abin ya dan canza. Kuma so wa'annan abubuwan yana sa mata koma baya sosai.
To Malama Jamila, gare ki, akwai matan da suka yi zarra a fannonin rayuwa da suke burge ki?
In muka dubi lamarin muhawala da kuma gwagwarmayan da mata ke yi, na ganin cewa sun samu ci gaba cikin rayuwa, ba karamin gwagwarmaya ake sha ba. Saboda hatta kasaken ketare, ko mu ce da Turawa, da ake ganin an samu ci gaba, muka zauna muka duba fannoni daban-daban, maza sun fi yawa cikin ma'aikata, maza sun fi yawa, kuma mata sun fi maza yawa ko ina. Shi yasa abu ne wanda kowa na ganin laifin dan uwan shi ne, amma cikin kowa akwai shi, ko ina aka bi akwai shi. Ba kasafai ake samun mace wanda take zama abin abar alfahari cikin al'umma ba. Samun su kuma irin su kuma shi an tona, saboda me? Saboda irin wahalan da ake sha sannan a kai ga wurin. Shi yasa an muka duba, Turawa na da nasu karin magana, Larabawa na da nasu karin magana. Kaji Bature ya ce, if you educate a woman you educate a nation. Balarabe ya ce, al'ummu madrasa in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'araki. In ka gina uwa kaman gari ka gina gaba daya, ba mutum guda ka gina ba. Saboda yau an samu manya-manyan malumma ga ilimi, ga koyarwa, to amma ƴaƴan su irin tarbiyyar da suke son ƴaƴan su samu, ba su samu wannan tarbiyya ba. Saboda wake gina ƴaƴa a gida, kafin yaro ya kai ga makaranta she an gina shi a gida. Yau in ka bude majalisi na neman ilimi ko na karatu ko na wani ci gaba, in yaron bai samu tarbiyya a gida, charity they say begins at home, in bai samu tarbiyya sosai a gida ba, ya za a yi halarci wannan majalisi? Bai yiwuwa. Shi yasa ana bukatan mata su yi ilimi, su yi sana'a. Ba haramun bane a addinin Musulunci aiki, mata su yi ilimi su yi sana'a. Saboda zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an samu mace Nana Khadija, labarinta ba abu ne wanda yake ya buye muna ba. She ne zamu ce game da matan Abdullahi ibn Mas'ud. Tana cikin mata masu arziki wanda in lokacin zakka ya kai, Abdullahi ibn Mas'ud na shiga cikin gerin mazan da ke karban zakka a wurin matan shi. Sa'annan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai matan da ake ce ma Ummu Sharif, mace ne da ke abinci tana sayarwa. Akwai wanda ake ce ma Ummu Mubashir. Ummu Mubashir ga aikin noma take yi da kiwon dabbobi zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam. Har Annabi na kan shiga gonanta ya samu liyoyin itace, ya samu shi sa sunanta Ummu Mubashir, tana kiwon dabbobi da kuma noma. An muka duba Asma bint Abi Bakr, ita ma aikin noma take yi. Haka matan suke. Akwai wanda ke aikin tela har ta yi ma Annabi dunki. Shi yasa a ta zamanin Annabi an samu mata masu sana'a, ɗayan bangaren ilimi kuma ne. Ga Nana Aisha, da ilimin mace bai da amfani ne, da yawan addinin mu kusan rabin shi da ya shafe. To amma hadisai da yawa daga Nana Aisha aka karbo su. Kunga kenan karatun mace da sana'an mace yana da amfani sosai. Sa'annan muka duba bangaren ayyuka. Akwai wasu ayyuka da in ka lura inda hali da mata ya kamata a ce ma an saka wurin, kamar a ce aikin gynecologist ya kamata a ce mace ne take wannan aiki. To amma yau a waye gari ka kai matanka komin lullubinta, komin suturta kanta, ko da yake mun san darura ne, amma me muke yi da zai sa nan gaba za mu samu mafita nan gaba? A waye gari irin wayannan matsalolin da muke fuskanta mu daina fuskantar su. A takaice, shi yasa mace ya kamata ta yi ilimi, ta yi sana'a. Saboda ko ba komai, sana'an mace wani na gani ai mijinta ya kamata ya kula da ita. Mace aka ce in tana gidanta babanta ko yayinta maza, in ta yi aure mijinta haka ne. To amma yau muna cikin wani yanayi.
To Hajiya Hafiza, menene muhimmancin a ce mata sun samu ci gaba a rayuwa?
Yanzu abin da yasa kika ga mata suna kokari su ci gaba, ba sa yadda a basu a baya. Kin ga na daya, rayuwa ya canza ba kamar na da ba. Kowace mace in ta yi aure, baya dan lokaci kadan dole fa sai kin taimaka ma mijinki. Ko zamanin yanzu ba kamar na da bane. Dole ki fita ki nema, in baki nema ba ƴaƴanki za su ji jiki. Dan in salarin shi ba yawa, ina zai sa kanshi? Bashi zai yi ta karba, aike ma ba za ki so haka ba. Kuma a maimakon ya bar ku ke kina wahala da yara, wanda ke ma ki yi kwazon nema. Ko kuma haka sai ki gani yanzu, zamanin yanzu yara mata an fi tura su karatu da sauransu. Saboda me? Saboda ba kaman da ba. Maza in sun yi aure nasu suka sani, maza in sun yi aure nasu suka sani, matan kuma iyayensu suka sani. So kin ga dole ki ga cewa samu canji, saboda matan suna taimaka ma iyayensu kuma suna
To mi suraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa mako mai zuwa, za a ji ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Sunamun Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar muli lafiya.
Da Aisha, so da fatan masu sauraro za su mana afuwa, yau ba za mu samu dama kawo muku sharhin jaridin kamar ba da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. Amma ga bitar wasu daga cikin labaran duniyar da kuka ji.
An ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha, wacce ta jibge sojoji 130,000 a bakin iyakarta da Ukraine.
To masu sauraro, a nan mun kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, auni lafiya.